Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com.
Tumana, see y'all guys.
Downtown, what's up?
So on the beats.
Hear that.
Wanene. El Josie, the B.O.C.
Why can't you take a carry with ya? Nene, why ain't in your soda pass now what they want? Nene, why ain't it carry get to him at a carry? Nene, cause the niggas started balling, nick, I wanna say Nene. Nene, why ain't it, I wanna say Nene. Nene, Nene, why ain't it, I wanna say Nene. I'm keeping it bold. Now I got a bubble. Don't take a bite. Get shooty. I said I sell. Hey, see what I'm all about. All I got is a whistle. Cause I didn't get it. Get it. I got it. I got it. I'm getting it. I'm with my gloves. How we better catch fun. My niggas are wearing your homies. Somebody that's wearing showing themselves. You know they're faking. I'm working at it. If I'm not gonna do the cooking, cause they from the galley. They mean to know. Never get it. Game all out. Let's get it. I go with the kid. I'm losing. I'm not gonna lose. I'm laying the case. I got the Medusa. Cause then I'm about to book my pussy. But I'm not in a dollar. I'm losing. Breaking the borders and jumping the hurdles. Using my muscles to fight in my bottle. Check out the hustle. With much of the struggle. Man, I'm on my level. I'm solving the puzzle. My rhythm flies faster than a space rocket. Steadily moving underground, dominating the street market. Had to move on. Niggas gotta play with the hatchet for your information. I had you so all the waves rocking. Why can't you jigga carry with ya? Nene, why ain't in your soda pass now what they want? Nene, why ain't it carry get to him at a carry? Nene, cause the niggas started balling, nigga. I wanna say Nene, Nene, why ain't it? I wanna say Nene, 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 why ain't it? I wanna say Nene, I wanna say Nene.
Nene parko nene karshe nene orgo nene marke nene yarbo nene taushe nene kallo nene arse nene dalibin da ake yi wa dariya a aji nene ake cewa yi shiru ya riga ka fadi nene wanda aka asa dan wariya zan bari nene wanda dan talauci kadai ya ci ya ta sani kwarai nene dusan da magina suka ki bakin bin sun nayi ba fa ai bari na suka yi a cikin gidan mu ni aka fara aifa amma da girma nan nene ba wanda baya aika
nene nene
nene na fi kowa ki wuya nene in ta kama araba na fi so in ci guda nene nake da handama nene idan ba abun ba bana yadda da sallama nene na kan dafa dutse sharo mo nene na kan fi sata in bin hushe ba holo
why can't you jigga gari guda nene why ne in ya fa so rafas na wade wa nene why ne kan riki ta in mata gari cause the niggas started balling nigga
I wanna say nene nene nene
why ne I wanna say nene nene
nene
why ne I wanna say nene
I wanna say nene
cin gari yaran gashi da kirki amma wallahi bai jin bari ku tambaye bore ya fi sani ne shine dan gari sai ka sakun ne da mun ya ba ku labarin daga bauciyar zuwa jihar Kano kawai mutane ce kamar mai kana ga ce da farashi ne wane morale lafazin da an mashi madaran da na babu wani gaba na da mutane ana wasu sanda zaman na san gai na mamakin fitowa na ga sakin lafazi babu mai kamana to ba ni kira dana warga za komai da komai fani zani fafa sa sare sare ni zaka ga sa in cinya da cinya dan yadda wallahi ban na bukata na tafasa aran ni ai dan da feel like say bi boss bi shana boss bi boss bi la sana da boss da ga conductor wallahi mu hauren ji mai sayayya mu bar canji ga fita cike a banki bye bye nake ta babu kana banci kana da zafi to gaji annama mu nake cinye kalamai hada hadama bamu da nadama sadaku gaskama dalgo za ka mana aduwa an gama
ne ba ba da tsakine
da tsakine
ne 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 ne
mix and master by KDS
ba ba da tsakine
my dopejam.com